Akwai ruwa na rumai sarki na so in sha. Akwai ruwa na rumai sarki na so in sha. Bani in sha, bani in sha, bani in sha. Bani in sha, bani in sha, bani in sha.
Bani Sha, Bani Sha, Bani Sha.